Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahurar lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. ‘Yan kasar Burtaniya sun zaɓi ficewa daga ƙungiyar Tarayyar Turai a wata ƙuri'ar raba gardama da aka kusan yin kunnen doki ranar Alhamis, matakin da wasu shugabannin ƙasashen Turai ke ganin wani babban kuskure ne. Mun yi baƙin ciki da shawarar da mutanen Burtaniya suka yanke, a cewar shugabar Jamus Angela Merkel, wadda ta ƙara da cewa la shakka wannan wani babban cikas ne ga Turai da kuma batun haɗin kan Turan. Merkel ta ƙara da cewa za ta tattauna da shugabannin Faransa da Italiya da shugaban majalisar nahiyar Turai Donald Tusk a birnin Berlin ranar Litini. Haka zalika, sati mai zuwa Tusk zai jagoranci babban taron ƙungiyar Tarayyar Turai ba tare da Burtaniya ba don tattaunawa kan shawarar ficewar da Burtaniya ta yanke. Firaministan Burtaniya David Cameron, wanda ya yi shela da safiyar jiya Juma'a cewa zai yi murabus wani lokaci a wannan shekarar, zai halarci kwanaki biyu na farko na wannan taron ne kawai, wanda za a fara ranar Talata. Tun da farko ranar Juma'ar, Tusk ya ce Burtaniya ta tabka kuskure da ta zaɓi ficewa daga Tarayyar Turan, wadda ita ce ke kunshe da kasuwa mafi girma a duniya. Wannan zai haddasa matsaloli, a cewarsa ya ƙara da cewa, kuma ba na jin sauran ƙasashe za su bi wannan sahu mai cike da haɗari. Sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg kuma cewa Burtaniya za ta ci gaba da zama ƙaƙƙarfar aminiyar NATO, kuma za ta ci gaba da yin jagoranci a wannan ƙawancen, wanda ya ce ya himmantu ga haɗa kai da Tarayyar Turai. Shugaban Faransa François Hollande ya ce ya yi matuƙar baƙin cikin wannan shawarar da Burtaniya ta yanke, to amma wannan zaɓinsu ne kuma dole ne a mutunta hakan. Ƙasashen Afirka da ke yamma da Sahara za su ɗanɗana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar Burtaniya daga Tarayyar Turai, a cewar ƙwararru, to amma zai yi wuya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan. Gabashin Afirka, yankin da har yanzu ke da babbar alaƙa da Burtaniya, zai ji raɗaɗin wannan ficewar, a cewar Ali Khan Sachu, wani ƙwararre a fannin cinikayya, kuma mai kamfanin nan mai suna Rich Management da ke Nairobi, ƙasar Kenya. Burtaniya na ɗaya daga cikin ƙasashen waje da suka fi saka jari a Kenya, a cewar gwamnatin Burtaniya, cinikayyar ta da Kenya ta kai dala biliyan 1.7. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta kaddamar da harin jiragen samanta na farko kan 'yan taliban da ke Afghanistan, tun bayan da shugaba Barack Obama ya faɗaɗa hurumin kai harin da sojojin Amurka za su yi kan 'yan bindigar. Jiya Juma'a, sakataren yaɗa labaran hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Peter Cook ya tabbatar cewa an kai hari a sashen kudu na Afghanistan ƙarƙashin wannan sabon hurumin. Ya ce hare-haren sun dira kan inda aka auna, to amma bai ƙarin bayani ba. A farkon wannan watan ne Obama ya ƙara hurumin sojojin Amurka a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita don ƙara zafafa hare-hare kan Taliban. Matuƙar har-haren za su taimaka a yaƙin da ake yi a Afghanistan. A baya, an baiwa kwamandojin Amurka ikon kai hari ne da jiragen sama kawai don kare sojojin Amurka da ke ƙasa, da kuma kare sojojin Afghanistan muddin suka fuskanci barazana sosai daga Taliban, ko kuma su farauto 'yan ISIS da gyauran Al-Qa'ida. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya gaya ma mahalarta babban taro kan tsaro mai suna Defense One Tech da aka yi ran 10 ga watan Yuni cewa wannan fadaddan huruman zai sa sojoji su amfani da karfinsu yadda ya kamata. Jiya Juma'a Paparoma Francis ya sake yin Allah waddai da kashe-kashen Armeniyawa da ƴan Turkiya suka yi a lokacin yakin duniya na daya garkashin shugabansa na lokacin Usman, da cewa kisan kare dangi ne yayin da yake ganawa da shugaban Armenia Serge Gerson, irin kalamin da ya harzuka Turkiya kenan bara. Paparoma Francis, wanda ke ziyara a kasar ta tsawon kwanaki uku, yayi amfani da kalamin Armeniyanci na Mets Yegen mai nufin babbar mugunta, sannan ya ƙara kalmar kisan kare dangi a rubutaccen jawabinsa kan abin da ya kira na farko a jerin munanan bala'o'in da suka faru a ƙarnin da ya gabata. Paparoma ya gabatar da babban jawabinsa ne a fadar shugaban ƙasa da ke Yerevan a bayanar wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta Armenia da wasu jami'an diplomasiya da sauran jama'a, bayan da ya halarci babbar majami'ar Armenia da ke Etmidzin, inda ya yi kira ga dukkanin Kirista da su haɗa kai wajen ganin ba a yi amfani da addini don cimma wani buri na daban ba. Nan take dai babu wani martani daga Turkiya, wadda a bara ta gaggauta janye jakadanta daga Vatican bayan da Paparoma ya yi amfani da kalmar kisan kare dangi. Shugaban Amurka Barack Obama ya ayyana wani wuri a tsakiyar birnin New York a matsayin keɓaɓɓen wurin shakatawa na ƙasa, kuma harsashin jaddada 'yancin 'yan luwaɗi na ƙasa na farko. Harsashin, wanda babbar katangar dutse ce a yankin Greenwich Village da ke birnin, ya haɗa da wani katafaren ɗakin holewa mai bangon dutse da kuma wata maciya, inda gugurmayar 'yancin 'yan luwaɗi ya fara ɗaukar salon, wato ta fara ɗaukar salon siyasa tun kusan shekaru 50 da suka gabata. Maciyar, wadda 'yan luwaɗi da maɗugo suka fai zuwa, ta ja hankalin jama'a bayan da tarzoma ta ɓarke kan tituna a shekara ta 1969 bayan da 'yan sanda suka kai samame kan 'yan luwaɗi da maɗugo. Obama ya jinjina ma waɗanda suka maida martani kan matakan da 'yan sandan suka ɗauka a shekara ta 1969 ɗin, da cewa sun jajirce sun kuma yi magana. Borin ya zama zanga-zanga, zanga-zangar ta kuma zama wata fafutuka, fafutukar kuma a ƙarshe ta zama wani fanni na rayuwar Amurka, inji Obama. Gwamnan West Virginia Al Ray Tumblin ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan, wato a wasu hukumomi 44, bayan da ambaliyar ruwa mafi muni da wannan jiha ta yankin tsakiyar Atlantika ta gani cikin shekaru 100 da suka gabata ta halaka mutane 20.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Bye.
Daɗe ban ji wannan waƙa ba.
Gaskiya Halima, mun kwana biyu ba mu sa waƙa nawa masu sauraro ba.
Kalma ɗaya nake ganewa almajiri.
Albadiri.
Oho, albadiri ni kawai sai in je ma almajiri bawan Allah haka nake ji. Almajiri bawan Allah haka nake ji.
Sai ni ma lokacin da na fara jin waƙa na haka nake faɗa almajiri almajiri.
Ni har yadda nake ji nace ma ɗan almajiri bawan Allah haka nake ji.
Albadiri Allah. Alima da ba da tashi lafiya.
Lafiya, lamalin ire yaya.
Azumi da ya kusa tafiya.
Wallahi ya fara. Kamar ya fara. Ya fara nada kayan shi. Allah ya sa mu dace.
Amin summa amin.
Allah ya sa mu dace da daren Lailatul Qadr malamin.
Amin amin
summa
amin. Amin summa amin.
Allah ya sa mu dace, Allah ya karbi ibada.
Amin summa amin Halima.
To, masu sauraron Hila a bari ya huce ga gaishe-gaishe kamar yadda aka saba. Ga gaisuwa zuwa ga Usman dan Hulani mararrabar Yawuri da fatan yana nan lafiya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga malam Angu malamin makaranta a Yawuri da matar shi Hafsat su ma da fatan suna nan lafiya. Sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Hamidu Kalallabuwa a Gudumariya kasar Jamhuriyar Nijar da fatan yana lafiya. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Professor Baba Gana Abba Gambo a jihar Borno a Maiduguri da fatan yana nan lafiya da iyalin shi. Sai wata gaisuwa zuwa ga ɗan Azumi Tela da matan shi Hadiza da Hadiza su ma a Maiduguri jihar Borno da fatan suna nan lafiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Atta Ummatan wanda ke nan America a jihar Pennsylvania. Haka kuma muna taya shi murnar samun ƙaruwar ɗa namiji da aka sa suna Usman shi da mai ɗakin shi. Allah ya raya Usman ya ɗayyaba shi. Amin summa amin.
Amin.
Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abu Sufyan shi ma a jihar Pennsylvania da iyalin shi da fatan suna nan lafiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ukasha da Mustafa Abbas dukansu ɗalibai a makarantar makahi da ke Katsina da kuma malamin su malam Ibrahim Sale da fatan suna nan lafiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Usaini Metr Muiz da iyalin shi da kuma ma'ahiyar shi Hajiya Yahud a Magariya. Sai Hajara da El Jalla da Rabi matan Ibrahim Mai Sudur a Magariya da Maina Mai Goro da Hajiya Rabi matar Mayor Alhaji Ahmadu dan Malam da Mutari Kele-kele a Magariya. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai martaba Isuhu Musa Sarkin Dogo dangane da rashin gwaggwan shi Maryam Tsaiba. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta su kuma waɗanda ta bari da kewa. Allah ya sanya ya zukata ya ƙara haƙuri da dangana. Amin summa amin.
Amin summa amin Halima. Ni ma zan fara da miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga DC Muhammad Dan Sokwa na hukumar custom ta Najeriya. Muna taya shi da kuma dukkan iyalan marigayi DC alkali Baba wato madakin Alanke, wato muna musu jajin rasuwar sa ran 20 ga wannan wata. Allah ubangije ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta.
Amin.
Ga din bin gaisuwar sashin Hausa na murya Amurka, musamman ma daga shugaban sashin Hausa na murya Amurka Leo Kenan, wanda yace musamman a mika masa gaisuwa ga wani mai sauraron mu, wato shugaba Muhammad Dan Magaji Kafinta Lulu, yankin Karamar Kumar Bodinga a jihar Sokoto, saboda wani kati na musamman da ya aiko zuwa ga filin Abare ya huce. Ba rubuto shi yayi ba, ba typing din sa aka ya computer ba, amma dai ko da yake an buga shi zan ce a computer. Da Leo ya ga wannan kati yace abin ya burge shi, musamman ma yana ga ya ga an rubuta biyo ya din nan
kenan, shi ya zana kayan shi,
shi ya zana kayan shi ya turo. Leo yace to a gaishe shi, yace a mika masa gaisuwa ta musamman, saboda haka shugaba Mama Dan Magaji Kafinta Lulu Bodinga a jihar Sokoto ka ji gaisuwa ta musamman daga shugaban sashin Hausa. Mu kuma muna mika gaishe-gaishen mu na wannan filin Abare wuce zuwa ga shugaba Alhaji Dan Lami Dan Malikin Tsafi a jihar Zamfara, sai Muhammad Gandi Fire Service a Sokoto, tare da sakatare Maru Makaho Yankara Katsina, da fatan kuna nan lafiya. Muna kuma mika dimbin gaisuwa ga yan kungiyar masu sauraron wannan fili namu na Abare ya huce a jihar Sokoto, wadanda suka hada da shugaba Ali Plasco bakanikin mota More, da mataimakinsa Alhaji Idrisu Mai Gado da Kabi a Sokoto, har da shi Muhammad Dan Magaji Kafinta Lulu da muka gaida da su, sai ma ji Alhaji Ahmad Sanda Duka Maje Central Market Sokoto, da PRO Abu Gwamatsi Mai Doya Fara kasuwar Dan Kure. Na fata na faɗa daidai Sokoto. Sai alkali Alhaji Salisu Mai Doya Fara shi ba a shi kuma kasuwar daji a Sokoto, wannan da yana san na faɗa daidai. Sai uban kunya Muhammadu Gandi Fire Service wanda muka gaishe shi, wato shi ma a dazu da garkuwan wannan kungiya ta su, wato Hassan Muhammadu Binanci a Sokoto, da fatan dukkuna nan lafiya tare da iyalai. Dan bin gaisuwar sashin Hausa na murya Amurka zuwa ga barista Isiyaku Barau, sai barista Dallami Alhaji Usishi, tare da Alhaji Gambo Barau Potiskum wanda ke kanan Dabo. Muna gaida shugaban majalisa Ismail Bima Mai Gombawa, sai kuma masu sauraron mu Hafizu Balarabe Gusau tare da Najib Alzamfari, haka kuma muna gaida masu sauraron mu Umar Gidado Gumi a jihar Sokoto, sai Muhammad Dan Dattijo tare da mu Sir Binanci da malam mai zanen hula Gwalalu a jihar Bauchi, sai Comrade Aliyu Sambo Toro a jihar Bauchi, tare da Alhaji Babawo Mai Taki tare da iyalansa shi ma a Toron jihar Bauchi, da fatan kuna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Nasiru Aliyu Mai Magani tare da Hajiya Binta Kaura, sai Adamu Tahiru tare da Afan Abuya, sai kuma Activist M Lawal tare da Anas Hoja, sai Sade Saidu Daura tare da wato Aminu Abdu Baka Noma, sai Baffa Haruna a Bajoga da Yusuf Dingyari, sai kuma Chairman Zaidu Bala a Sokoto, da fatan kuna nan lafiya dukkanku.
A Sokoto Zaidu Bala yake ko a Kebbi? Wallahi to masu saurare Malam Iro, lallai kana
yau da daya
na sanyi asuban nan kana jin azumi da wuri-wuri haka. Da larabci akwai daɗi.
Idan mutum yana ji.
Larabci akwai daɗi. Ko mutum baya ji.
Wato ke sai wani abu kuma da larabci, wato suna da kalmomi kusan fiye da kowane harshe. A duniya abu ɗaya mutum sai ya faɗe shi hanya goma.
Ina saurare kawai sai nace ba a banza Allah ya zaɓi harshen larabci. Qur'ani ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallam da sako da harshen larabci. Haka dai nake ta
tunani. Haka
to malaire muna da lokaci
na jin labarin
ana bi na bashi labari
to bismillah
ana bi na bashi amma akwai wani turanci da nake so in maka ka taimake mu
to
me rigi hit guyus arewal ta meheri turanci ne
take wadanje
rigi hit guyus Arewal Tomaheri. Wani ne ya ga Ingilishi a rubuta a wani kohar gidan cin abinci. An rubuta shi kawai sai karanta abin shi. Rigi Hitu Guyus Arewal Tomaheri. A Katsina ne aka yi wannan.
Har yanzu ina rude, in ba na rubuta ba zan iya karanta ba.
Rigi Hitu Guyus Arewal Tomaheri. Kama ni gari.
Right.
Yawwa to.
Right
guys are welcome here.
Okay. Right guys.
So shine rigi hitu guyus are welcome maheri. Maryam Daure ta ba mu labarin da naji nace wannan Swahili ne tace a ba Swahili bane. Saurari nace to bari in rubuta.
Wato ya karanta kawai a Hausance karanta wannan turanci.
Rigi hitu guyus arewal ta meheri.
Yanzu kina da sauran sakan 30 kawai ki ba mu labari.
To sai dai abin bashi kuma.
Ba za mu biki bashi ba.
To malaire wani mai gida ne da uwar gidan shi. Cikin dai watan azumi ana dab da shan ruwa ita tana kitchen. Shi kuma yana zaune akan sallaya. Sai ta ji mijinta ya fara addu'a. Sai ta leko. Ta ce mishi wane me kake yi yace a kin san ina da aboki na wanda yake neman yake son Allah ya bashi mata shine nake mishi addu'a sai ta ce mai gida kai hankali da kalaman da kake amfani da su ka san wannan lokaci ne na karba addu'a shikenan yayi shiru dai kawai sai ya ci gaba da addu'a shi ya Allah ka ba aboki na mata ta gari mai addini mai kyau ya dagwas mai fasali yana tai matar tana kitchen tana ji kawai sai ta rarumo muciya ta zo ta kwala mishi akan shi sai ya kama kanshi yace a layaki me ya same aboki na ho nake wa addu'a dan ya samu mata sai ta ce kakka dauke ni sakare mana ka azaban san hadisin da ke cewa duk dan ungai wanda ya dan uwan shi addu'a akwai mala'ika a tsaye akan shi yana cewa to kai ma Allah ya baka irin wannan to kaji
wato yana yi wa kansa kiran shi ba
to yana roƙon Allah ya ba abokin shi mace ta gari mai kyau ashe shi ma mala'ika zai ce to kai ma Allah ya baka irin ta kishin mata har da addu'a mun shiga uku Allah ya shirye mu
Ba sauraro sai bako gobe da Allah wakili ya nuna mana.
Kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To, a takaice, ‘yan ƙasar Burtaniya sun zaɓi ficewa daga ƙungiyar Tarayyar Turai a wata ƙuri’ar raba gardamar da aka kusa yin kunnen doki ranar Alhamis, matakin da wasu shugabannin ƙasashen Turai ke ganin wani babban kuskure ne. Ƙasashen Afirka da ke yamma da Sahara za su ɗanɗana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar Burtaniya daga Tarayyar Turai, a cewar ƙwararru. To, amma zai yi wuya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan. Gabashin Afirka, yankin da har yanzu ke da babbar alaƙa da Burtaniya, zai ji raɗaɗin wannan ficewa, a cewar Alihan Sachu, wani ƙwararre a fannin cinikayya kuma mai kamfanin nan mai suna Rich Management da ke Nairobi, ƙasar Kenya. Amurka ta ƙaddamar da harin jiragen sama na farko a Taliban tun bayan da aka faɗaɗa hurumin sojojin ƙasar na kai hari.
To, madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.